أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق ولهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. bayan haka ɗan uwan masauran mu na kusa da nesa, ina muku sallama irin ta addinin musulunci, ta ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah, yau kuma gashi zamu karanta wannan kasida mai suna al-qasidatul mudariya fi salati ala khairil bariya, na al-imam Muhammad ibn Sa'id al-Busiri radiyallahu anhu, wanda bayan kammala wannan littafi na al-burda na imam al-Busiri da muka fassara, to kuma mun ga kamata wannan kasida sai a karanta ta tun daga ta, zaka ga ana sanya ta ma a cikin littafin na kasida ta na ita al-burda din, kaga zaka ga karshen ta kana gani ana kawo ta da yawa wanda zaka ga an kawo ta ciki. To shi yasa ganin cewa ana kawo ta a cikin littafin na al-burda a can karshe, to ya kamata mu karanta ta ita ma domin a fassara, saboda duk wanda yake da irin ta din wanda an ka hada ta an kai ilhaqin ta a ciki, kaga sai ya karu da ita. To muna fatan Allah ya mana jagora, kuma inda mun kawancin ka tun da haka, shi ma zamu yi shi ba tare da wai dogon sharhi mai yawa kwarai ba, daidai gurgudu yanda za a fahimci abin da al-Imam al-Busiri yake faɗa ne a wurin kurum. Shine yake cewa al-qasidatul mudariya, qasida kenan ta mudariya, ma'anar mudariya shine watan saboda za ta yi yabo ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda ya fito daga cikin kabilan nan ta Banu Mudar. To sun da za a yi yabo ne ga wanda yake ya fito daga kabilan Mudar, to shi yasa sa mata suna da mudariya din. Is salati a cikin salati ala khairil bariya, abisa fiyayyan talakai shi ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa bismillah, muna farawa da sunan Allah Ar-Rahman mai gamar rahama a nan duniya, Ar-Rahim mai kibin jinkai a lahira, wa sallallahu ala ajira tsira ala nabiyyi al-karimi, bisa ga annabi mai girma. Yake cewa ya rabbi salli ala al-muqtar min mudarin wal anbiya wa jami'ir rusul ma zukiru. Yace ya rabbi, ya ubangiji, salli kai salati ala al-muhtari, bisa ga abun zabi shine manzo Allah kina sallama, shine ala al-muhtari, bisa ga abun zabi na Allah, min mudarin, wanda an ka haifa daga cikin kabilan mudar, shine manzo Allah kina sallama, wal anbiya, da sauran dukan annaba kai salati gare su, wa jami'ir rusuli, da dukkanin manzanni, ma zukiru, matukar an ka ambace su Allah kamar su salati. Wa duk lokacin da aka ambace wani manzo daga cikin manzannin Allah, to Allah kai wa manzon Allah sallama salati da shi da sauran ƴan uwan shi annabawa alaihi musallatu wassalam. Yace wa salli ya rabbi ala al-hadi wa shi'atihi wa sahbihi man ladayhi ad-din kanasharu. Wa salli ya ubangiji kai salati, wa salli ya rabbi, ya ubangiji kai salati ala al-hadi, bisa ga manzon Allah mai shiryawa, wa shi'atihi, da shi da jama'an nan tashi kai musu salati su ma, wa sahbihi, da sahabban shi, wadannan da man ladayhi ad-din, wadannan da watan man kanasharu, wadannan wadanda sun ka watsa ladayhi ad-din, ga nadewar nan ta addini, wai ma'ana addini da ya zama yana boye, ba a bautar Allah sai a boye, saboda kafirai ba su bari, suna cutar da musulmi, suna kashe wasu ma da sauransu. To sahabban nan sun kai tsaye tsayin daka wajen cewa wannan addini da ake ne a boye a nade, ba ta da kowa sani ba, to yanzu sai an yi shi a bayyane. To shine sun ka watsa wannan addini, shine yake nufi wa sahabi da sahabban shi, wadannan da mallidai addini kan nashar, wadannan sun ka watsa ga nade wannan ta addini, wanda kafirai suka hana a addini a bayyane, amma suka jajice su, kuma sai an kafa addini musuluncin nan, to Allah kai masa su ma aminci da salati. Yace wajahadu ma'ahu fillahi wajtahadu wahajaru walahu aw wa kannasaru. Wajahadu ma'ahu, sannan sahabban nan suka yi jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fillahi, a cikin sha'anin addinin Allah. Wajtahadu, kuma sannan suka yi kokari kwarai da gaske. Wahajaru, sun kai hijira, sun kai wuraren zaman su, don dai su hijira su kuma wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sannan walahu awa, sun ka taro manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gare su, wa kannasaru, kuma suka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen isar da wannan sako da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko shi da shi. Kaga al-Imam al-Busiri yana jinjina wadannan bayan Allah sahabbai, wadanda suka tsaya tsayin daka, suka bada rayuwarsu da dukiyarsu da komai nasu, don dai kariya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma ya dauna wannan addini da musulunci. Amma kaga kenan, duk wani mutumin kirki zaka ga sahabban nan yana jinjina masu kware da gaske, saboda a lokacin da addini yake da wahala su sun kai kokari sun kai tsaye akan addinin nan. Amma yanzu addinin da gashi kawai ka tashi gidanku ko da ka tashi ka isko ana sallah gidanku duk garin ku ma kila in ka bincika mafi yawancin su in ka an karkasa su kashi 100 kashi 99 da digo 9 ma kila duk musulmi ne baki daya wanda ba musulmi ba su da yawa kaga iyaka saukin addini kenan to su ko a wancan lokacin kafirci ne tsura tai akwai amma suka jajirce suka bada jinin su da rayuwar su kaga duk wanda zai zo yanzu ya biyo su da wasu maganganu marasa kyau na cutarwa to wannan bai maka ne adalci ba Allah karimu sannan wa bayyana al-fard wal masnun wa atasabu lillahi wa atasamu billahi fantasiru yace wa bayyana al-fard sahabban nan sune wanda sun ka bayyana mana da farilla wal masnun da sunnoni wanda sun ka fahimto daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su sun ka mana bayanin komai na addini da muka samu sannan wa atasabu kuma sun ka jingino lillahi ga Allah madaukin sarki shi yasa sai ana ce musu ibadullahi ko bayin Allah saboda me saboda kokarin da suka yi ko kuma ibadur rahmani duk dai sune duk dai sunan ne to shine ma'ana wadannan sun ka bayyana mana da farillai da sunnoni wadannan sun ka jiwo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa atasabu kuma sun ka jingina lillahi ga Allah madaukin sarki wa atasamu kuma sun ka yi riko billahi da addinin nan Allah fantasiru kuma sannan sun ka yi taimako ga addinin nan Allah madaukin sarki to wadannan sahabbai Allah kai masu asalati yace azka salatin wa an maha wa ashrafuha yu'adrul kawna rayya nashraha al-adru yace to nan kaga yanzu bayan ya gama ya gabatar da salati ga manzo sallama da annabawa sannan da kuma gaisuwa ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda su ne suka yi tsaye suka kokari kware daga gaske wajen tabbatar da wannan tafiya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai ya dawo yanzu ya ci magana zai ci gaba da magana akan salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa azka salatin ya ubangiji kai mafi tsalkakar salati wa an maha mafi karuwarta wa ashrafu mafi daukakarta wanda shi wannan salatin da zaka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama din watan rayya na shirha tashin kamshinta al-adru mai yawan kamshin nan to yu adrul kauna ya kamsasar da halitta baki daya wai ma'ana shine Allah kai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama salatin nan mafi tsalakaka mafi karuwa wanda kullun yana karuwa kenan mafi daukaka kuma wanda tashin kamshin wannan salati zakawa manzo sallama mai salatin nan mai yawan kamshi to yu adrul kauna ya zama ya kamsasar da halitta ma gaba ɗaya ita ma duniya zai samu albarkacin wannan salati wanda zakawa manzo sallama din nan mai hakan yace ma abuqatin bi abiqil miski zakiyatin min dibiha arjul ridwani yantashiru yace shi wannan salatin nan da zakai ya ubangiji shine ma abuqatin kai shi wanda yake yana tashin kamshi bi abiqil miski da irin kamshin turanin almiski zakiyatin kuma salatin tsalkakakke wanda arjul ridwani ta watan kamshi na yadda yantashiru ya watsu min dibiha daga kamshin wannan salati zakawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kamshi yadda ya game dukkan bayan Allah na kwari haddal hasa wathara wal ramd yatba'uha najmu sama wa nabatul ard wal madaru yace ya ubangiji madaukin sarki addal hasa kawa manzo Allah salatin nan duk adadin yawan tsakuwar duniya baki daya wathara da kuma duk adadin yawan kasa baki daya wa ramli da duk adadin yawan watan rairai na duniya baki daya sannan ya taba uha najmu sama duk adadin yawan kuma tawaran sama yana bi masu wana batul ardi da tsiri-tsiri na cikin kasa wal madru da dukkan wani hoge na duniya baki daya nan abinda yake magana yana roƙon Allah kai wa annabi salati duk adadin yawan tsakuwar da faɗin duniyar nan Allah kai wa annabi salati ya kana duk adadin yawan kasar duniya baki daya Allah kai wa annabi salati adadin yawan kasa duk adadin rairayi Allah kawai manzo Allah salati adadin yawan rairayi yace kuma duk adadin yawan taurarin sama baki daya Allah kawai annabi salati adadin yawan haka duk adadin tsire-tsire na cikin kasa wanda aka yi ruwan sama da wanda an ka shuka da wanda ba shuka ba duk hakukuwa komai mai hitowa baki daya to Allah kawai annabi salati adadin yawan wadannan abubuwan war madar da kuma dukkan adadin yawan hoge shine ma'ana adal hasa adadin yawan dukkan tsakuwa wathara da kasa war ramli da rairai ya tabau ha najmu sama taurarin sama yana bi masu wana batul ardi da tsire-tsiren kasa wal madar da hoge to duk adadin wadannan abubuwa baki daya Allah kawai annabi salati adadin yawan haka din yace wa adda wazni masaqil aljibali kama yalihi qadru jami'il ma'i wal madaru yace ya ubangiji kai ma annabi salati wa adda duk adadin yawan wazni masaqil aljibali awan nawayin duwatsuna kama yalihi qadru jami'il ma'i kamar yanda dagon dukkan ruwa yake bi mashi wal madaru da kuma ruwan sama masu yawa din ma'ana shine wa Allah kawai annabi salati sallallahu alaihi wasallama duk adadin yawan nawayin duwatsunan duniya baki daya to a wannan nawayin su askiri to Allah kawai annabi salati adadin wannan yawan nawayin duwatsunan duniya baki daya sannan Allah ka yema manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati duk yawan diguwar ruwa da ruwa da suke diguwa daga sama to Allah ka yema annabi salati duk adadin digun ruwan da ka shigowa sannan kai wal madarauci da ma duk adadin yawan ruwan mamako da aka masu yawa to duk yawan nasu nan da Allah duk ruwan duniya baki da ake to Allah ka wa annabi salati adadin yawan su shine wa'adda Allah ka yi salati duk adadin yawan wazni mathaqilil jibali nawyin awan watan awan nawyin duwatsuna kama yadi hika tsuru jami'il ma'i kamar yanda digun ruwa yake bi mashi digun adadin wato kama yadi hika tsuru jami'il ma'i kamar yanda digun dukkan ruwa yake bi mashi wal madaru da kuma ruwan sama masu yawa to Allah ka annabi sallallahu alaihi wasallam wa'adda ma hawata al-ahjar ashjaru min waraqin wa kulli halfin gadayu tulawu yastadaru yace ya ubangiji ka annabi salati wa'adda duk adadin yawan ma hawata al-ashjaru abunda itatuwa sun ka taro bishoyi kenan min waraqin na ganyayyaki wa kulli harfin ya ubangiji kuma kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk adadin yawan harfi gada wanda ya zama yutula ake karantawa wa yusadru kuma ake rubutawa ma'ana shine yana roƙon Allah ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam duk adadin yawan ganyayyakin bishoyoyin duniya baki daya duk itatuwan fadin duniya nan baki daya duk adadin yawan ganyen su kunnuwan su kenan to Allah ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam adadin yawan ganyayyakin duniya baki daya na itatuwa ya Allah ka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam duk adadin yawan wani harfi duk wani harfi da ake karantawa a cikin karatu ko kuma wanda ake rubuta wajen rubutu to Allah ka yi ma annabi salati adadin yawan su Allahu akbar sannan ya ce bayan wannan kuma wal wahshi wa tsair wal asmaki ma'ana ami yalihi mal jinn wal amlak wal basharu yace wal wahshi Allah ka yi ma annabi salati duk adadin yawan namun daji matan irin kwarin da a cikin daji kenan to Allah ka yi ma annabi salati duk adadin yawan namun daji wa tsair da kuma tsuntsaye duk adadin yawan tsuntsayen duniya baki daya Allah ka yi wa annabi salati adadin yawan su wal asmaki da kifayen da a cikin ruwa ma'ana abi tare da kuma dabbobin nan na ni'ima shanu da tumaki da raƙuma duk na duniya gaba daya Allah ka yi wa annabi salati adadin yawan su yalihim aljannu kuma aljannu suna bi musu duk adadin yawan aljannu Allah ka yi wa annabi salati adadin yawan aljannu wal amlaku da mala'iku duk adadin yawan mala'ikun duniya Allah ka yi wa annabi salati adadin yawan su wal basharu da mutane duk adadin yawan mutanen duniya baki daya Allah ka yi wa annabi salati duk adadin yawan su kaga adadin yawan namun daji adadin yawan tsuntsaye adadin yawan kifaye adadin yawan dukkan dabbobin da ni'ima wadanda ake ci adadin duk yawan aljanu adadin yawan mala'iku adadin yawan duk mutanen duniya baki daya duka Allah kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam adadin yawan wadannan halittu da zana baki daya Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam sallallahu wasallam alaihi Allah kawai annabi salati yake cewa wa adda yace wa dharru wan namlu ma'al hububi kaza والشعر والصوف والأرياش والوبرو يتشي يا أبن جيجي كيما النبي صلى الله عليه وسلم والذرو دو أدن يوان جنكي ياشي شيني أكي شوق عايز ذركم تو دو أدن يوان جنكي ياشي الله كوا النبي صلى الله عليه وسلم أدن يوان حكنا والنمل دو ترورو دو أدن يوان ترورو الدنيا باكي دي الله كوا النبي صلى الله عليه وسلم ما على حبوب تهدى قايو يما رائل أبوان داكي شوكا جيرو داوا مسرا شنكافا الكما تو سوني أكي نفين الحبوب دي ده سورا ما سوكا مارسوها تو دو أدن يوان وسوك قايو يا أبن جيجي da ma wadanda baba ka sani ba wadanda baba shukawa akai ba ko irin su kwayar bubburuwa menene duk dai adadin yawan wasu kwayoyi na ciyawoyi na hakukuwa daga sunan dai to Allah kawa annabi salati adadin yawan shine wannan namlu da to adadin yawan turuwa ma al-hububi tare da watan dukkan wata kwaya da a cikin fadin duniya kawa annabi salati adadin haka nan shine wadzarru da kwaya da jankiya shi wannan namlu da sururuwa ma al-hububi kaza haka nan tare dukkan wasu kwaya to Allah kawai annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan washi'aru haka nan da duk adadin yawan gashi na mutane da na tumaki awaki ke Allah kawai annabi sallallahu alaihi wasallam haka nan wasufu da gashi na tumaki duk adadin yawa ne Allah kawai annabi sallallahu alaihi wasallam wal aryashu da gashi irin na tsuntsaye Allah kawai annabi sallallahu alaihi wasallam duk adadin yawan su wal wabaru da gashi na raƙuma duk adadin yawan su Allah kawai annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar yace kai wa ma a hada bihil ilmun mahidu wa ma jarabihil qalamul ma'muru wal qadaru yace ya ubangiji kai salati wa ma a hada bihil ilmul mahidu da duk adadin yawan abun da ilimin mai kiwayewa da sani ya kiwaye da shi wa duk irin ilimin da Allah ya kiwaye ki da sani duk abun da Allah ya kiwaye da sani to Allah kama annabi salati duk adadin ayyan abun da ilimin kai kiwaye da sani Allahu akbar shine wa ma a hada da abun wa ma a hada bihi ilm bihi ilmul muhidu da dukkan abun da ilimin mai kiwayewa da sani ya kiwaye da shi wa ma jarabihi alqalam da abun da alqalamin nan na kudura ya gudana bisa gare shi wajen rubuta kenan almamur wanda anka ba umurni din nan ya rubuta wal qadaru da dukkan wata kaddara ya ubangiji ta ka wanda ka kaddara abu kaza zai faru to duk adadin wadannan abubuwa Allah ka taiba Allah bi salati adadin wadannan al'amuran baki daya yace wa addana a ma'aikan lati mananta biha ala al-khala'iqi muzkanu wa muzkushiru yace ya ubangiji kawai annabi salati wa addana a ma'aika duk adadin yawan ni'imomin ka baki daya kawai annabi salati adadin yawan wadannan ni'imomin din ni'imomin nan allati wadannan da mananta biha kai baiwa da ita ala al-khala'iqi bisa ga dukkan halitta baki daya to Allah kawai annabi salati adadin yawan su muzkanu tun lokacin da su halitta sun ka zamo wa muzkushiru da kuma lokacin da za a tayar da su ta shar kiyama to duka dai Allah ni'imomin da kai musu a wannan lokuta baki daya to Allah kawai annabi salati adadin yawan haka din sannan wa'adda bi idarihi samin ladhi sharufat bihi an-nabiyuna wal amlaku waftakharu yace ya ubangiji kawai annabi salati wa'adda duk adadin yawan miqdarihi darajar nan tashi manzo Allah sallama as-sami madaukakiyan nan to duk adadin yawan darajar manzo Allah madaukakiya Allah kamar annabi salati adadin yawan haka nan darajar nan tashi alladhi wannan din nan da sharufat bihi an-nabiyuna annaba sun ka samu daukaka saboda ita wannan daukaka ta manzo Allah ne wal amlaku sanna malaiku su ma suka samu daukaka saboda ita waftakharu sun ka samu abin yin alfahari to wannan darajar na madaukakiya wanda annaba sun ka samu daukaka da ita da malaiku kuma sun ka samu abin alfahari da ita to Allah kawai annabi salati duk adadin yawan wannan daraja din sannan wa'adda ma kana fil akwani ya sanadi wa ma yakunu ila an tub'atha suwaru yace ya ubangiji kawai annabi salati wa'adda duk adadin yawan ma kana fil akwani abinda ya kasance a cikin dukkan halitta baki daya ya sanadi ya majingina ta ubangiji madaukin sarki to kawa annabi salati duk adadin yawan duk wani abu wanda ya kasance a cikin halitta baki daya kakaf komi na ne shi ya to Allah kama annabi salati adadin yawan shi wa ma yakunu da ma abinda zai kasance nan gaba shi ma duka Allah kai min annabi salati duk adadin yawan abinda za a yi nan gaba kaga nan ne yana magana ga adadin duk halitta da an kai a lokacin da yake magana kenan sannan wa ma yakunu da ma abinda zai kasance nan gaba na halitta bayan wanda za a yi nan daga baya kenan duka Allah kama annabi salati adadin yawan su yace kuma tun daga nan ila an tuba asasuwaru har zuwa lokacin da za a tayar da surori na halitta baki daya wai sai za a tashi kiyama wai tun daga farkon halitta ya Allah duk adadin yawan halitta da ka halitta har zuwa da zaka halitta nan gaba tashi kiyama Allah kawai annabi salati adadin yawan haka nan shine wa'adda duk adadin yawan ma kana fil akwani abinda ya kasance cikin halitta baki daya ya sanadi ya majingina ta ubangiji waya wa ma yakunu da ma duk abinda zai kasance nan gaba ila an tuba asasuwaru har zuwa lokacin da za a tayar da surori na halitta baki daya yace fi kulli darfati ainin yadrifuna biha ahlus samawati wal ardi wa aw yadhru yace Allah kawai annabi salati fi kulli darfati ainin a cikin dukkan kyamtawa ido yadrifuna biha ahlus samawati wanda ma abuta samai su yi kyamtawa da shiya wal ardi da kasai aw yadhru ko ma su ba kyamtawa din duk dai Allah kawai annabi salati adadin yawan haka nan wai ya ubangiji duk adadin kyamtawa ido kawai annabi salati wai duk wata halitta da a cikin sama da wadda a cikin ƙasa duk adadin yawan kyautawa ijiyarta to Allah kawai annabi salati adadin yawan wannan kyautawa ijiyar din ya Allah yace kuma aw yanzaru kai koda ba sun bari duk adadin barin kuma kyautawa idon kuma Allah ka cigaba da yi ma annabi salati adadin yawan barin kyautawa idon din Allahu akbar kaga dai ta ko wani bangare salati daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah ya tabbatar da shi yanzu duk irin waɗannan bayan Allah fa amma kuma duk da haka su ne abun zagi suni za a yi ta zagi waɗanda suke ba masana addini ba kaza waɗanda suke tsananin wannan soyayya daga manzo Allah sallama ga su yanda suke ta kwadayi Allah ya tawa annabi salati adadin kaza ga sunan amma duk da haka suni ba daidai ba wani wanda kokarin hana yi ma annabi salati sallama wai shi ne wanda yake bisa ga daidai to Allah ya kare mu yace ya ubangiji ka cigaba da annabi salati mil as-samawati wal ardina ma ajabalin wal farshi wal arshi wal kursiyyi wa ma hasaru yace Allah kawai annabi salati mil as-samawati cike da sammai wal ardina da kasai ma'jabarin tare da kuma cike da duhatsuna wal farshi cike da dukkan fadin kasa baki da shimfidar kasa wal arshi da cike da al arshi wal kursi cike da kursi ya ubangiji wa ma hasaru da duk abin da sunka kewaye ki da su dan gari tun da an kazana to Allah kai ma annabi salati adadin yawan haka kaga yana magana Allah kawai annabi salati duk adadin yawan sama dai a cika sama dam da salati ya ubangiji kasa ita ma ya ubangiji a cika ta dam da salati duk duwatsunan duniya baki ɗaya Allah a cika su dam da salati duk shimfiɗar ƙasar nan ya Allah duk inta kai a cika ta dam da salati al'arshi ya ubangiji duk girman nan shi Allah a cika shi da salati ga manzon sallama kursiyyu din al-kursiyyu din shi ma Allah a cika shi da dam da salati da ma duk abin da sun ka kewaye ki da shi ya to Allah kai ma annabi salati adadin shi kaga kenan duk komai ya shiga duk adadin yawan komai Allah bar bayan Allah shine misal samawati misalan adadin yawan samai wal ardina da kasai ma ajabalin tare da duwatsuna wal farshi da shimfidar kasa wal arshi da al arshi wal kursi wal arshi kenan gadon mulki kenan wal kursi da kuma kujerar mulki wa ma hasaru da abunda sun ka kewaye ki da shi yace Allah kai ma kai salati ma adam Allahu mawjudan wa awjada ma duman salatan dawaman laysa tanhasiru yace ma adam Allahu mawjud kai salatin Allah ya tabbata ga manzo Allah ma adam Allahu mawjudan matukar Allah ya rasar da wani samanni wa awjada ma'duman ko matukar Allah ya samar da wani rasashi to salatin salati ya dawama salatin dawaman salati wanda yake madawami ya tabbata ga manzo sallama wanda shi wannan salati laysa tanhasiru ba ta takaituwa wai ma'ana duk sadda Allah ya samar da wata halitta wai duk sadda Allah halicci wata halitta kinan ko ta mutunci ko ta aljanu ce ko ta dabbobi ce ko ta wasu kwali ce ko ta mece duk sadda Allah ya wata sabuwar halitta to Allah kai ma annabi salati duk sadda Allah ya rasar da wata halitta wadda an ga kashi ta an karbiranta Allah kai ma annabi salati Allahu akbar shi ma salati Allah ya tabbata ma adam Allahu mawjudan matukar Allah ya rasar da wani samanni wa awjada ya na'am ma adam Allahu mawjudan matukar Allah ya rasar da wani samanni ya rasu kenan wa awjada ma'duman ko kuma Allah ya rasar da wani samanni ya samar da wani rasashi to Allah ya ma annabi salati salatan wani irin salati wanda dawama madawami laysa tanhasir wanda baya takaituwa tastagarqul adda ma'jami'id duhuri kama tuhidu bil haddi la tubqi wa la tazaru yace ya ubangiji kawai annabi salati wannan salatin tastagarqul adda ta nutsar da dukkan lissafi ma'jami'id duhuri tare da dukkan zamanna baki daya kama tuhidu bil haddi kama yanda take kewayewa da iyaka la tubqi wanda ba za ta barkata raga komai wa la tazaru gatta ba komai wai ma'ana Allah kai taima annabi salati wannan salatin na haka kai ma lissahi ma baya ma lissahuwa gaba ɗaya kwata-kwata ta rutsa da lissahi kenan tare da zamanna gaba ɗaya ta rutsa da duk ajalin zamani har wucewar gaba da zamani gaba ɗaya Allah kai taima annabi salati Allah gwar shi ne tastagarqul adda wannan salati ya ubangiji hayya nutsadda dukkan lissafi ma'a jami'ir duhuri tare da dukkan tarin zamanna baki ɗaya kama tuhidu bil haddi kama yanda za ta kewaye kuma da dukkan wani abun da adda iyaka ta kewaye ke shi la tuqi kai salatin nan gatta daga komai wala tazuru gatta ba komai ya zama dai komai da komai duk adadin yawa ne dai Allah ka taima annabi salati shi ya sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace la gayatan wantiha an ya azimu laha wala laha abadun yuqda fa yutabaru yace ya ubangiji ka taima annabi salati wanda shi salatin nan la gayatan baya da matuka wantiha an wato kuma kace la gayatan baya da kololuwa wantiha an baya da matuka karshe kenan shine la gayatan babu kololuwa wantiha an babu watan karshe laha ga ita wannan salati din Allah kawai annabi salati ya azimi ya Allah wanda yake mai girma sannan salatin nan kuma ya zama wala amadun wala laha amadun babu iyaka tsawo gare shi yuqda wanda za a hukuntawa fa yutabaru balle ma ha lura da shi a gane baki iya kashi to Allah kawai annabi salati adina haka din yace wa adda at'af ma ba kadmar ramin adadin ma adifi at'afi ya man lahu alqadru yace Allah kawai annabi salati wa adda duk adadin yawan at'af ma kadmar lunkin duk abin da ya wuce min adadin na lissafi ma adifi at'afi tare da lunkin shi ya man lahu alqadru ya wanda dukkan kaddara take haƙi ko yake gare shi wai ma'ana wai duk abin wannan abun da ya zano gaba ɗaya Allah kawai annabi salati adilin kaza kawai annabi salati adilin kaza to duk wannan abun da ya gabata da ya ambata to Allah kalullun ka salatin duk adadin gurgurun wannan abun da ya wuce to kalullun ka kuma tare da lunki ne ya wanda yake dukkan cikakken iko ki gare shi shine Allah kai salati ga wa addadu adadin yawan at'afa lunkin ma kadmar abun da ya wuce min adadin na lissafi ma adifi at'afi kuma tare da lunkin balunkin shi shine lunkin shi din ya mallahu alqadru ya wanda cikakken iko ki gare shi yace kamatu hibbu wa tarda sayyidi wa kama amartana an nusalli anta muqtadiru yace ya ubangiji kai wannan salati kamatu hibbu kamar yanda kake so manzo Allah sallama kamar salati wa tarda kamar yanda kai yadda shi ya ubangiji to adadin yadda karshe kamar salati sayyidi ya ubangiji na Allah wa kama amartana Allah kamar salati kamar yanda ka umurce mu da mai salati wa kama amartana kamar yanda ka umurce mu an nusalli mu mai salati to Allah yana roƙon kamar salati haka nan anta muqtadiru tadiru Allah kai ne mai iko bisa ga haka din yace ma assalamu kama kadmar ramin adadin rabbi wa dha'ifu ma wal fadlu muntashiru yace Allah bayan salatin nan ma assalamu tare da aminci duka su tabbata ga manzo Allah sallama kama kadmar kamar duk yanda ya wuce min adadin na lissafi to shi ma amincin nan kamar yanda mun ka wannan canza da lissafin adadin yawan kaza adadin yawan kaza shi ma amincin nan Allah kai ya shiga manzo Allah adadin yawan duk abin da mun ka lissafa can baya rabbi ya ubangiji na wa dha'ifu ma kalullun kasu wal fadlu kuma baiwaka ya ubangiji mun ta shuta zama mai watsuwa albarkacin haka din ko kuma ta watsu ga duk shi manzo Allah din sallama kun wa kana fadlullahi alayka azima ka Allah ki fada kun to wannan fadlala ya Allah ta ci gaba da watsuwa wanda kake wa manzo Allah ta yaɗu ko ina ya ubangiji madaukin sarki yace wa kullu zalika madrubun bi haqiqati an fasi haqiqa in kallu wa in kasaru yace wa kullu zalika dukkan wannan ya ubangiji dinnan da nake sarko madrubun ya zama abun sanyawa bi haqiqa bisa ga haqqin ga daidai gurguru haqqinka fi an fasi haqiqa a cikin numfashin halittarka in kallu ko sun kalamta wa in kasaru ko sun yawaita wai ma'ana shine Allah duk adadin yawan haqqinka da aga halittarka baki din mai numfashi to Allah ka annabi salati da gaiso haka din kaga ai haƙin Allah bisa ga bayan shi ai subota mashi ga su shirka da shi da komai ka su saba umarnin shi da sauran abubuwa ko nabin doka to shine wai duk adadin yawan haƙin ka shine wa kullu zalika dukkan wannan baki da ubangiji madrubun ya zama abun sanyawa bi haqiqa da haƙin da girman haƙin ka fi an fasi haqiqa a cikin numfashin halittarka in kallu ko sun karamta wa in kasabu ko sun yawaita ya rabbi wa ghafir li qariha wa sami'iha wal muslimina jami'an aina ma hadaru yace ya rabbi ya ubangiji na wa ghafir li qariha kai gafara ga mai karanta wannan kasida wa sami'iha da mai jin ta mana mai saurin ta shi ma da mai karanta da mai saurari duk Allah ka gafarta musu wal muslimina yace kai da ma sauran musulmi ya ubangiji jami'an baki dayan su aina ma hadaru duk inda sun ka halarta sun ka taru to Allah kai ma ka gafarta musu zunuban su Allahu akbar yace wa walidina wa ahlina wa jiratina wa kulluna sayyidin lil afi muftakiru yace ya ubangiji kai gafara wa walidina da iyayenmu kaga nan duka imanu busiri ya shigar da nashi iyaye da mana kowa da kowa don mai karantawa da mai saurari baki daya shi ma nashi iyaye sun shiga shine walidina da iyayenmu wa ahlina da iyalanmu wa jiratina da makwatanmu wa kulluna dukkaninmu ya ubangiji sayyidi ya ubangiji ma ya shine ya sayyidi ya ubangiji to dukkan muftakiru masu bukata ne lil afwi zuwa ga rangwamen nan naka ya ubangiji Allah kai mana afwa ka yafe mana yace wa qara'atu zunuban la idada laha lakinna afwaka la yubqi wa la yazru yace wa qara'atu zunuban haqiqa na zo ga zunuban ya ubangiji wanda wadannan zunuban nan la idada laha ba iyaka ga wadannan zunuban ya ubangiji ba su da adadi amma lakin sai dai na sani afwaka rangwamen ka ya ubangiji da yahewarka la yubqi na san da ba ta daga komai daga cikin zunubai wala ya zaru ba ta barin komai ya Allah na san dukkan ayyukanta ba Allah ka gafarta mana suwa Allahu akbar yace wal hammu an kulli ma abgihi ashgalani wa qara'ata qadian wal qalbu munkasiru yace wal hammu ya ubangiji wannan bawa mai zunuban nan da yawa cewa da kai ne yake na shi iman gusiri yace wal hammu al hali damuwa ashgalani ta shagaltar da ni an kulli ma abgihi daga dukkan wani abu wanda nake nema to shagal bakin ciki da ma sun shagaltar da ni daga barin samu abin da nake nema al hali wa qad ata khadian wannan mai laifin nan gashi hakika yazo shine wa qad ata hakika wannan bawa naka yazo khadian yana mai kaskantar da kai wal qalbu al hali kuma zuciya munkasiru tana kadaiya ma'ana wai wannan bawa naka wanda dannan zunubai sun ka shigaltar da shi ya zo maka yana mai kaskantar da kai kuma yana da karerar zuciya saboda girman laifi ne da yake kallo shine wa qara'ata haqiqa ya zo maka khadian yana mai kaskantar da kai wal qalbu kuma zuciyar shi mun kasar ta zama abun karewa saboda girman laifuka ne da yake kallo yace arjuka ya rabbi fi darain tarhamuna bi jahi man fi yadayhi sabbaha al hajaru yace arjuka yace ya rabbi ya ubangiji arjuka ina kaunar daga gare ka shine ina fata daga gare ka ya ubangiji fiddare ni a cikin gidajen ga guda biyu duniya da lahira tarhamuna allah ka ji kan mu ka ji tausayin mu bijahi saboda alfarmar man fi yadaihi wanda ta cikin hannuwa ne ne sabbaha alhajaru watan duwatsu na sun kai tasbihi shine manzo allah kenan sallallahu alaihi wasallam wanda dake tsakuwa wanda dinin tsako suka yi tasbihi ga hannun shi to wannan manzo ya ubangiji saboda alfarma tai to allah ka ji kan mu da rahmar ka amin yace ya rabbi azim lana ajran wa maghfiratan fa inna judaka baharun laysa yanhasiru yace ya rabbi ya ubangiji azim lana ajran allah ka girma malada gare mu na allah ka ba malada babba wa maghfiratan da kuma wata irin gafara mai girma ya ubangiji fa inna judaka domin baiwarka ya ubangiji baharun kogi ne laysa yanhasiru wanda baya takaituwa to ya allah tunda baiwarka haka take kogi ne wanda bai da iyaka to allah ina roƙonka cikin wannan kogi naka allah ka ba malada da kuma gafara daga dukkan abin da muka aikata na zunubai sannan waqad yuuna allah al akhlaq da'iqatun wa farijil karba anna anta muqtadiru waqad yuuna allah ka biya basu suka gare mu laha wanda yake shine waqad yuuna allah ka biya basu suka da gare mu ya ubangiji wanda bai saka mu wanda wato sai ka ce lahal ahdaqu da'iqatun al akhlaq wanda dabi'u da'iqatun laha suna kuntata saboda wannan bashi wani sanda mun ga tuna da annabi mun bashi muna shiga cikin takura da kunci to wannan ba su ka da suka da bace mu Allah ka biya mana amin Allah ka biya mana dukan ba su ka da ka bi mu alfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine waqadi Allah ka biya da yunan dukan ba su suka wadanda ake bi mu wadanda al akhlaqu dabi'u da'iqatun suna kuntata laha saboda wannan bashi da ake bi mu Allah ka biya mana shi baki daya da sauran dukan musulmin duniya wanda a cikin kunci da takura na bashi muna roƙon Allah yayi mana baki daya yace wa fadijil karba Allah ka yaye bakin ciki da anna daga gare mu anta muqtadiru Allah kai ne mai cikakken iko Allah ka yaye mana dukkan wani bakin ciki da muke cikin shi amin wa kullu difan bi nafi kulli nazilatin ludfan jamilan bihi al-ahwalu tanhasiru yace wa kullu difan ya ubangiji ka zama mai tausayawa bina gamuwa ba na Allah ka kai jin kai gare mu shine wa kullu difan ka zama mai jin kai bina gare mu ya ubangiji fi kulli nazilatin a cikin dukkan wata musiba mai sauka to Allah ka zama mai tausayi da jin kai gare mu ludban jin kai wanda yake jamilan mai kyau wanda al-ahwalu tsorace tanhasiru sai ta yaye bihi saboda wannan tausayin naka da wannan rahama da jin kai naka ya ubangiji yace bil mustafa al-multaba khairul anami wa man jalalatan nazala fi madaihi suwaru yace bil mustafa ya ubangiji dukkan waɗannan abubuwa da nake roƙo Allah kai muna haka bil mustafa saboda alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abun zabi al-mujtaba wanda yake abun zabi a cikin manzanni baki daya khairul anami wanda yake shine fiye yanta da kai baki daya wa man wannan da nazala fi madahi suwaru nazalati suwaru wanda surori sun kasabka fi madahi a cikin yabo ne jalalatan saboda girman daraja ta ya ubangiji to wannan bawa naka manzo Allah kinsa sallama to saboda alfarma ta maka sun ka biya mana wannan bukatu naka na'am yace thumma salatu adal muqtari ma talaat shamsun nahari wa ma qarshi ash alqamaru yace thumma salatu sannan salati ya tabbata alal muqtari bisa ga addabun zabi shine manzo Allah kinsa sallama ma talaa shamsun nahari matukar yin watan ranar yini ta hudu to Allah kai ma annabi salati duk sadar ranar yini ta hudu to Allah kai ma annabi salati sannan wa ma qarshi ash alqamaru haka nan duk adalin watan wa ma qarshi ash alqamaru duk matukar watan farin wata ya haski to shi ma Allah kawai annabi salati do adani yawan hasken farin wata wani sar da wata ya bullo yayi haske to Allah kawai annabi salati thumma yace thumma rida an abubakarin khalifatihi man qama min ba'dihi lid-din yantasiru yace thumma rida sannan yadda Allah ta yadda ta tabbata yadda ka ta tabbata ya ubangiji an abubakar daga sayyidina abubakar siddiq shi ne abubakar bin abi quhafa khalifatihi wanda yake shine halifan manzo Allah sallama sayyidina abubakar siddiq din nan man qama wannan din wanda ya tsayu liddini ga addini yantasiru yana taimakon addini yin ba'dihi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana wani sayyidina Abu Siddiq wanda ya zama khalifa manzo Allah sallama ya tsayo ga taimakon addini musulunci bayan manzo Allah sallama to wannan yadda ka tabbata gaishe ya ubangiji wa an abi habsa al faruq sahibihi man qawlihi al fasl fi ahkamihi umaru wa an abi habsin haka nan yadda Allah ta tabbata ga Abu Habsin al faruq wanda yake mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya sahibihi kuma aboki watan sahabin nan manzo Allah sallama abokin shi kenan man wannan wanda qaulihi al-fasl zance ne watan rarrabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya fi ahkamihi a cikin hukunci hukuncin shi Umaru shine sayyidina Umar bin Khattabi radiyallahu anhu mara shine Allah kai masa sayyidina Abu Kasidu shi ma yadda wannan din wanda yake watan mai rabewa tsakanin ƙarya da gaskiya wanda in zai faɗi magana zai yi hukunci na adalci to yadda Allah yadda ka Allah tabbata gare shi sannan wajudul usmana kaga nan dukkan wani mutumin kike min da yake faɗa na kware bayan Allah sun san daraja waɗannan sahabbai bayan Allah sayyidina Abubakar sayyidina Umar sayyidina Usman da sauran waɗannan sahabban da zai zana mar baki daya to kaga dukkan su jinjina suka yi musu da yabo da salati da kyakkyawar addu'a wajen Allah madaukakin sarki to shine yake cewa wajudul usmana zin nurain man kamalat lahul mahasin fi darain wa zafaru yace wajudul usmana Allah kai baiwa ga sayyidina Usman bin Affana zin nurain ma'abucin watan haske guda biyu man wannan din nan wanda kamar lahul mahasinu kyawawa sun ka tabbata gare shi fiddare ne a cikin gidajen jiga guda biyu na juna da lahira wa zafar da kuma samun rabo to Allah shi ma ka bashi shi ma ka yadda gare shi wai ma'ana shi ne zinnure ne magocin haske guda biyu shi ne saboda ya aure ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu sai da Ruqayya da sai da Ummu Kulthum radiyallahu anhuma to shi ne yake cewa wannan shi ake ce masa shi yasa ake ce masa zinnure ne sannan ya ce man kamar lahul mahasinu wanda kyawawa sun ka tabbata gare shi fiddarai ne a cikin gidajen ga guda biyu na juna da lahira saboda nan duniya mawadaci ne Allah ya bashi wadata kuma a lahira ma gashi ya samu aljanna ko tunda kaga manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko yake cewa ma darra usmana ma fa'ala ba'da hadal yawm lokacin da za a yaƙin na tabuka da sayyidina umar sayyidina usmanu ya kawo hidima mai ƙarfin gaske tsakanin tsabar kuɗi da kuma dawakin da za a hawo da raƙuma to manzo Allah mai addu'a duk yace duk abin da sai zan so zai aikata baya cuta da shi bai hana shi ga aljanna bana to shine ma nan kamar lahul mahsunun nan duniya ga wadata kuma lahira kuma gashi ya samu rahmar Allah kaga rabbana atina fid dunya hasanatan kina fil akhirati to shi ya same su shine man kamala lahul mahsunun wanda kyawawa dinnan sun ka tabbata gare shi fid darina cikin gidajen ga guda biyu wazzafar da kuma samun rabo yace kaza aliyyun ma abnaihi wa ummihi ma ahadul abai kama qarja'an al-khabaru yace kaza hakanan aliyyun sayyidina ali sayyidina ali bin abi talib shi ma salati ya tabbata yanda Allah tabbata gare shi ma abnaihi ta da ƴaƴan shi guda biyu sayyidina hasan da husaini wa ummihi ma da mahaifiyarsu fadimatu zahra bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ita ma da Allah tabbata gare ta su watan waɗannan da ya zaro dinnan watan iyalan nan ayyan sayyidina ali dinnan wadanga da ya zaro dinnan sayyidina ali kuma ayyan shi dinnan da mahaifiyarsu ahlul abai ma abuta bargo dinnan mai albarka kama karja an zakabaru kamar yanda hadisi ya zo manda da labarin haka din wai ma'ana shine yana ishara zuwa ga sanda Allah ya saukar da inna ma yuridillahu li yuzhiba ankum rijsa ahlul baiti wa yuzhibakum tadhira manzo Allah sallama ya kirawo sayyidina hasan da husain da sayyidina ali da sayyida fatimatu radiyallahu anhum ajma'in wanda yake cikakken lulluba masu bargo yake cewa allahumma haula ahli baiti fa zahab anhum rijsa wa dahihum tadhira ya Allah wadannan sune iyalan gidana Allah ka tsalkake mana su tsalkakewa Allah ka tafiye da dukkan wata kazanta daga gare su to shine ka ishara cewa yake cewa waɗannan da zana ahlul abai ma abuta bargon nan mai albarka da Allah manzo Allah ya lulluba masu kamar arja anan khabar kamar yanda hadisi ya zo mana da wannan labari yace sannan yadda Allah tabbata sa'adun sa'id ibn awf dalhatun wa abu ubaydatin wa zubairun sadatun guraru yace sa'adun haka nan yadda Allah tabbata ga sa'ad ibn abi waqasin sa'idun da sa'id ibn zaidin ibn awf da abdurrahman ibn awf dalhatun da dalhatun ubaydillah wa abu ubaydatin da abu ubaydatu ibn al-jarrah shine amir ibn al-jarrah kenan amir as-sunan shine wa abu ubaydatin da abu ubaydatu ibn al-jarrah wa zubairu da zubairu ibn al-awwam sarutun yace dukkan su wadanga shugabanni ne gurwo da suke masu haske kware da gaske nan ya zana suka ga daga cikin ashratul mubashirin bil janna kenan ko to shine yake cewa su madu yadda Allah ya tabbata gare su sannan bayan su wa hamzatun wa kadhal abbas sayyiduna wa najluhu al-habaru man zala bihi al-ghiyaru wa hamzatun haka nan da kuma sayyidina hamza shi ma da Allah ya tabbata gare shi wa kadhal abbas haka nan sayyidina abbas ibn abdul muttalib sayyiduna shugaban mu shi ma da Allah ya tabbata gare shi wa najluhu da dan shi shine abdullahi ibn abbas kenan al-habaru wanda yake babban malami din nan man zala bihi al-ghiyaru wanda rikici sun ka gushe saboda shiya wai ma'ana shine tunda kaga yana da addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta al-Qur'ani ko wanda manzon Allah yake mishi addu'a Allahumma faqihu fid dini wa allimhu at-ta'wila to shine yake nufin cewa wannan shi ma sayyidina Hamza da sayyidina Abbas da kuma sayyidina Abdullah ibn Abbas shi Abdullah ibn Abbas din manzon Allah mai wannan addu'a wanda duk wani rikici da ya shafi sha'ani na ilimi ya gushi can saboda shiya saboda an kawo mishi abin da ya shafi magana akan Al-Qur'ani saboda wannan addu'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mishi shi sai ya zama daga cikin sahabbai ya samu nasibi mai girman gaske akan sana Al-Qur'ani to shine manzon Allah bihi al-ghiyaru wanda rikici sun gushi saboda shiya wal alu wasabu wal atba'u qadibatan ma janna laylud dayaji aw badas saharu yace wal alu haka nan da iyalan gidan manzo Allah sallama aminci Allah ya tabbata gare su wasahabu da dukkan sahabban manzo Allah sallama aminci Allah ya tabbata gare su wal atba'u da mabiya gare su ne tabi'ai kenan qadibatan baki dayan su ka gani bayyana wani bako bai warewa bai cewa banda abubuwa rabban da arsbi mai kin banda wani banda wani duka baki daya ki cewa qadibatan baki dayan su waɗannan sahabbai da zana da wannan iyalan gidan manzo Allah sallama da tabi'ai dinnan duka yadda Allah ya tabbata gare su ma janna laylud dayaji matukar daren watan ma janna laylud dayaji matukar daren watan duhu yayi duhu wai ma'ana duk sanda dare ya shigo yayi duhu to Allah ka masu yadda shine ma janna laylud dayaji matukar dare yayi duhu aw bada sahru ko kuma watan asuba ta bayyana ko to shi ma duka Allah kai ma annabi salati ajrin yawan da salami da kuma gaisuwa ga su waɗannan sahabbai da kuma tabi'ai da sauran dukkanin waɗannan iyalan gidan manzo Allah ki daya radiyallahu anhu wannan shine kasidar nan ta madiya ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai assalatu wassalamu tsira da mince Allah su tabbata ala khairi khalqihi bisa ga fiyayyan halitta shi muhammadin shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam tsira da mince Allah su tabbata gare shi to wannan ita ce ake cewa alqasidatul mudariya ta al-imam al-busiri radiyallahu anhu wanda ka dai ji irin duk abin da sukunsa salati kawai yake ta yi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma irin waɗannan bayan Allah duk da haka su ne wanda wani zai kalla ya rika kallon masu waɗansu mutane can waɗanda suke daban waɗanda suke ba masu kaza ba subhanallahi to ubangiji muna fatan dai mu kan Allah ya ba mu ganin kima ya ba mu ya tabbatar bisa ganin kima da daraja ta dukkan wani masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to muna fatan Allah ya ƙara tabbatar da mu akan soyayya su muna roƙon Allah kuma ya hada mu da su baki daya a gidan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a gidan rahama alfarman manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama yace alqasidatul madaniyya in mun dawo halka mata gaba za mu karanta wannan alqasidatul muhammadiyya ita kuma insha Allah to muna fatan Allah ya mana jagora Allah ya kara mana soyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara mana himma da kokari mu ci wannan salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama alfarmasa a wajen Allah sallallahu alaihi wasallamu alaihi Allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ugliq wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdari lazimi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah.